Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Sulaimaniyar ce tare da Hanifa Kabir Isa. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 1 ga watan Agustan 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa kididdigar zaman lafiya ta duniya na shekarar 2022 ta ba da shaidar kasar Ghana ce ta biyu a Afirka mafi zaman lafiya bayan Mauritius. Kuma masana harkokin tsaro sun ce kasar Ghana ba ta fuskantar har-haren ta'addanci. Ko me yasa haka?
Homes and the city, today when she have to Ghana because Tunga come a mining site in Ghana, I have to the she cascade reason. So usually it's okay, but now soon as she go Ghana needs to reorganize Kumakuma.
Za kuma ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Taraba a Najeriya ta tabbatar da gano gawarwakin sarkin Yakube da na ɗansa a cikin dajin yankin bayan musu kisan gilla. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni na duniya. Amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wata tsohuwar firaministar kasar Senegal ta faɗa a wani jawabi ta gidan talabijin jiya Litinin cewa jam'iyyar gamayya mai mulki ta su shugaba Macky Sall ta lashe yankunan gudanarwa 30 daga cikin 46 na kasar a zaben 'yan majalisar dokokin da aka gudanar a ranar Lahadi. Aminata Traore ta ce hakan zai baiwa jam'iyyar kawancen da ke mulkin kasar ta yammacin Afirka samun wani ɗan rinjaye. Magajin garin Dakar Bethlehemy Diaz, jagoran 'yan adawa, ya yi watsi da sanarwar Traore tare da yin kira ga mutane da su fito kan tituna a yau Litinin don zanga-zanga. Ba a dai sa ran bayyana sakamakon ƙarshe na zaben a faɗin ƙasar har sai aƙalla Juma'a. Tsarin zaben Senegal ya kuma haɗa da waɗanda suka yi nasara a yawan ƙuri'un wakilai da kuma waɗanda suka fi samun ƙuri'u daga 'yan Senegal da ke zaune a ƙasashen waje. An koma a ci gaba da jigilar hatsi daga tashar jiragen ruwa na Odessa da ke Ukraine yau Litinin. Jirgin ruwan dakon kaya mai ɗauke da tutar saliyo mai suna Razoni shi ne na farko da ya tashi daga tashar jiragen ruwa ɗauke da masara ya nufi ƙasar Lebanon. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Turkiya ta fitar ta ce wasu jiragen ruwa da ba a tantance ba za su kuma tashi daga Ukraine. Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya sun taimaka a cimma yarjejeniya tsakanin Rasha da Ukraine a ƙarshen watan Yuli domin sake samun fitar da hatsi zuwa ƙasashen waje yayin da ake fama da matsalar ƙarancin abinci a duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta ƙara tsananta sakamakon mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Yarjejeniyar dai ta buƙaci a yi amfani da jiragen ruwan dakon kaya da ke tafiya daga tasoshin jiragen ruwa na kudancin Ukraine cikin ƙoshin lafiya a cikin tekun Bahar Aswad da Rasha ke iko da shi tun fara yakin a ƙarshen watan Fabrairu. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuliba ya yi maraba da sake dawo da fitar da kayayyaki daga Odessa. Shugaban gwamnatin mulkin sojan ƙasar Myanmar Min Aung Hlaing zai tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci a ƙasar da tsawon ƙarin watanni 6. Kamar yadda kafar yaɗa labaran gwamnatin ƙasar ta bayyana a yau Litinin, inda ta bayyana cewa majalisar tsaron ƙasa ta gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta amince da ita. Da farko dai gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta kafa dokar ta ɓaci bayan ƙwace mulki daga zaɓaɓɓiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi a wani juyin mulki a watan Fabrairun bara. Mambobin majalisar tsaro baki ɗaya sun goyi bayan shawarar tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci na wasu watanni 6, inji Global New Light of Myanmar. Jaridar ta ruwaito Min Aung Hlaing na cewa a ƙasar mu dole ne mu ci gaba da ƙarfafa tsarin demokaradiyya na jam'iyyu da yawa na gaskiya wanda shine burin jama'a. Shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta isa ƙasar Singapore a ziyarar kwanaki 2 yau Litinin, inda take jagorantar tawagar majalisar zuwa yankin Asiya a daidaitun da ake kyautata zancewa ziyarar na iya haɗawa da yada zango a Taiwan. Ma'aikatar harkokin wajen Singapore ta ce Pelosi za ta gana da Prime Minister Lee Hsien Loong da sauran jami'ai. A A cikin wata sanarwa a ranar Lahadin da ta gabata, Pelosi ta ce tana jagorantar gungun wasu 'yan majalisar dokoki biyar na jam'iyyar Democrat zuwa Asia don ƙara jaddada ƙarfin Amurka da ƙawayenmu da abokanmu a yankin. Bata ambaci ko za ta bijirewa ƙasar Sin ba ta hanyar tsayawa a Taiwan a ziyarar da ta kai Malaysia, Korea ta Kudu da Japan a cikin jadawalin ziyarar wakilan na Amurka. Masu aikin ceto a Kentucky suna bin gida-gida a cikin yanayi mai muni, yayin da kuma suke shiri don wani mawuyacin aiki na lokaci mai tsawo don gano waɗanda ambaliyar ruwa ta yi wa ɓarna a gabashin jihar, a cewar gwamnar ranar Lahadi. Har yanzu ba a kai ga gaci a wasu yankuna a yankin mai tsaunuka ba, biyo bayan ambaliya da ta mayar da tituna, koguna da yin gaba da gadoji, ta kwashe gidaje tare da kashe akalla mutane 28 a cewar jami'an jihar. Rashin sabis na wayar salula kuma yana ƙara dagula aikin ceton.
Kai da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kididdigar zaman lafiya ta duniya na shekarar 2022 ta nuna cewa kasar Ghana ce ta biyu a Afirka mafi zaman lafiya bayan Mauritius, kuma masana harkokin tsaro sun ce kasar Ghana ba ta fuskantar har-harin ta'addanci. Wasu sun danganta hakan ga mulki mai kyau, haka kuma wasu sun ce tsarin matakin tsaro da kasar ta dauka ne. Amma wani masani a harkokin tsaro, Adib Sani, ya bayyana cewa 'yan ta'addan na amfani da kasar ne a matsayin inda suke haduwa bayan sun kai hari kasashen makwabta. Idris Abdalla Bako, wakilin muryar Amurka da ke Accra, na dauke da karin bayani.
Masani akan harkokin tsaro kuma shugaban cibiyar tsaron 'yan adam da zaman lafiya ta Jajike, Adib Sani, ya bayyana haka ne a wani taron jama'a mai taken "Annobar ta'addanci yana barazana ga tsaro, kwanciyar hankali da ci gaban tattalin arzikin Ghana," wanda kungiyar NOSAC, wata cibiya mai zaman kanta da ke wayar da kan al'ummar yankin arewacin Ghana, ta shirya. Adib Sani ya ce 'yan ta'addan ba su kai ga Ghana hari ba wai domin ba za su iya bane ko kuma rashin karfin yin haka bane, amma domin suna amfani da kasar ne a matsayin mahadar su. Ya ce abin da suke yi shine suna kai Burkina Faso, Togo da Ivory Coast hari, sannan su janye zuwa Ghana domin su sake shirya kai wasu har-haren. Adib Sani ya gaya muryar Amurka cewa wata cibiya mai zaman kanta da ke Faransa, tare da taimakon wata kungiyar kasar Jamus da kuma rahoto da aka mika hukumar tsaron Amurka, ne yasa suka gano wannan bayanin.
So wannan bincike one French NGO Promediation su suka yi sun samu support from a German organization, kuma time UN Security Council an ba su wani takardan da ya gwada waɗannan maganganu. Tun da aka attack Grand Bassam daga Ivory Coast 2016, Ghana sun gane kaman maganan nan inda ya kai nan ya iya kawo muna damuwa. In sun gwada kaman after Burkina Faso da Ivory Coast, next target ni Togo da Ghana, gashi kuma mun san abin da ke faruwa da ga Togo. Mutane ga sai ba su takun mu ba, because suna da abin da suke use mu suna yi ne.
Masanin tsaron ya ce akwai rahoton da aka mika a majalisar tsaro ta Majalisar Dinkin Duniya a farkon wannan shekarar cewa za a kai hari a Burkina Faso da Togo da Ghana, kuma hakan ya tabbata waɗannan ƙasashen biyu. Ya ce ba su kai wa Ghana hari ba domin suna amfani da kasar wajen shirye-shiryensu, kuma sinadarin da suke amfani da shi wajen hada bam ɗinsu yawanci a Ghana suke samu. Ya ce amma tilas ne Ghana ta ɗauki matakin tsaro ta hanyar ƙarfafa jami'anta da kayan aiki.
Fertilizer da suke use suna bombs da suke yi da yawan shi ya fito Ghana, because 2008 an kama wasu daga Wagadugu, Burkina, suna rike da cordon da ake use for explosive, and da aka duba cikin maganan nan sun ga kaman mining site in Ghana aka fito da shi, kuma suna attack Burkina Faso da Ivory Coast, and Ghana ya kusa da wannan cascade reason. So usually suka yi, but now suna shigo Ghana ne su reorganize kuma koma. kuma muna da immigration officers, national security officers in da ke wajen ya kamata mu ba su kayakin da za su yi aikin su da kyau. Kuma mu involve communities in da ke wajen, ko sun kaje wannan kauyuka aka duba fiskanka ana iya gane whether ka afto wajen ko wani ka afto. Ya kamata mu duba ciki smuggling rules and approved rules, because according to one of 2019 there are over 189 unapproved rules between Ghana da Burkina Faso. To wannan duka ana iya ana yi ana shigowa a cikin Ghana.
Adib Sani ya shawarci gwamnatin Ghana da ta yi amfani da mazauna wuraren da ake tsammanin kasancewar ƴan ta'addan, domin sun san kowa idan suka ga bako suna ganewa, sannan kuma a kula da hanyoyin shigowa ta iyakokin Ghana. Idris Abdalla Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Madalla, a gaida Idris Abdalla Bako da wannan rahoton. To, rundunar 'yan sandan jihar Taraba a Najeriya ta tabbatar da gano gawarwakin sarkin Yakube da na ɗansa a cikin dajin yankin bayan an musu kisan gilla. Kakakin rundunar DSP Kwacha B. Gumbo ce ta tabbatar da haka a hedkwatan 'yan sandar jihar. Wakilin muryar Amurka da ke Jalingo, Salisu Lado Garba, ya aiko mana da rahoton.
A yayin da gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Esile ke shelawa duniya cewa 'yan bindiga na ci gaba da kwararowa jiharsa, na yi wa al'umman jihar barazana ta hanyar garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa, su kuwa al'umman Yukubiyan da ke karamar hukumar Takum a jihar Taraba zama makoki suke yi domin kisan gillar da aka yi wa sarkinsu da kuma ɗan sarkin. A yayin da rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta tabbatar da samo gawan sarkin da ma ɗansa, ta bakin mai magana da yawon rundunar 'yan sandan na riko, wato DSP Kwacha B. Gambo, wadda ta tabbatar da cewa lallai rundunar ta gano gawan sarkin da maɗansa.
Before ta same mu an sami gawan shi sarkin, sannan kuma abinda mu 'yan sanda muke shine muna bincike har yanzu mu ga an samu nasara akan kama waɗannan da suka aikata wannan mummunan hali.
Wani mazaunin yankin Takum wanda ya buƙaci da in saka yi sunansa ya tabbatar mun da cewa lallai sarkin ya baro masarautarsa na Yukubian yayin da ya zo karamar hukumar Takum domin taron neman hanyar da za a magance matsalar rashin tsaro a fadan addini da ma na ƙabilanci da ya addabi karamar mar hukumar Takun da ke jihar Taraban, wanda ya ce
sarki ne na wani kauye wanda ake kiran da Yukubian. An kira shi ne wurin miki na yadda za a yi a zauna lafiya. Bayan da ya samu ya zo kuma hanyar shi da zai koma gida, sai suka haɗu da abokin shi sarkin Kombo ya yi bishi. Bayan sun je gidansu suka zauna suka ci abinci da komai da komai, yamma ya yi sai ya buƙaci cewa zai saka abinci gida. To a hanyar shi na komawa gida ɗin ne ya ka samu wasu matasawa da ba san ko su waye ba ne.
Wannan ga da aka samu shin aya aka samu gawan ne ko akwai wani shaida dai wanda zai nuna da me aka ji?
Alama dai kamar da kuka aka fitsike su.
To, ko menene ma matsayin gwamnatin jihar Taraba akan wannan batu, duba da cewa matsalar rashin tsaro da kuma rikicin kabilanci da ma na addinanci ya rade yana ciwa al'umman yankin Takum towa a ƙwarya? Hakan ta sanya na tuntuɓi kwamishinan ma'aikatar yada labarai na jihar Taraba, wato Alhaji Alhassan Hamman Gasol, wadda ya ce
mai girma gwamnatin jihar Taraba ya umarci jami'an tsaro tabbatar cewa sun kama waɗannan miyagun mutane waɗanda suka yi wannan aika-aikan. A labarin da muke samuwa, jami'an tsaro ba su yi kasa a gwiwa ba, sun fara kamo wasu daga cikin waɗannan miyagu. Mai girma gwamnatin jihar Taraba a kullum a saye yake ya ga cewa jama'ar mutane jihar Taraba sun samu zaman lafiya.
Baya ga matsalar rashin tsaro da ya addabi al'umman yankin karamar hukumar Takum, rikicin kabilan da ma na addinanci shi ma ya dade yana cinwa al'umman yankin karamar hukumar Takun na jihar Taraban towa a ƙwarya. Lado, Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
An gaishe ka Salisu Lado Garba. To, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi ya haɗa mana daga Najeriya akan yadda rashin tsaro ya shafi rufewar makarantu a ƙasar.
A Najeriya, rashin tsaro babban lamari ne da ke mai da hannun agogo baya ga akasarin ginshiƙan ci gaban ƙasa. Misali, gwamnatin tarayya ta sanya aka rufe kwalejojinta da ke faɗin tarayyar ƙasar tun kafin cikar wa'adin zangon da ake ciki a halin yanzu. Sabili da rashin tsaro da barazanar 'yan ta'adda, ayyukan noma da kiwon kaji da kuma sauran dabbobi duk ya durƙushe. Kazalika, sufurin jirgin ƙasa a arewacin ƙasar ya tsaya cik. Sufurin da zirga-zirgar motocin haya na safa sun shiga cikin halin dardar domin abin da ya faru akan hanyar Jibbi zuwa Katsina, inda da rana kata yan ta'adda suka tare motar haya ta gwamnatin jihar wato KSTA suka kashe direba aka raunata fasinjoji biyu, sauran fasinjojin kuma aka anshe musu yan abubuwan da ke hannayensu ciki har da wayoyin hannu. Kamar da yadda kakakin rundunar ƴan sanda SP Gambo Isa ya yi man bayani jim kaɗan bayan aukuwar lamarin.
Misalin karfe 12:30 na rana muka samu rahoton cewa yan ta'adda dauke da bindigu irar AK-47 sun harbi wata mota ta fasinja wacce yake ta ma'aikatar sufuri ta jihar Katsina wato KSTA, kuma nan take sun kashe driver sun harbe shi Allah ya raya rasu. To da muna gudanar da bincike akwai yaro wanda shi aka fara dauka, kuma yayi mana bayani yake cewa shi suka fara tarewa suka dauke shi akan babur, kuma gani ita wannan mota ta taho sai shi wanda ya goya shi ɗaya daga cikin su sai ya ce to ai ga boss nan ma ta taho a tare ta a ƙara da mutanen ciki. To lokacin da shi driver yaga cewa an tare wannan mota yayi kokarin ya juya, kuma tunda abu ne wanda yake a cikin tsoro bai samu dama yayi akan kare dan ya juya ya tsere daga halaka ba. Wannan shi ya jawo har suka cin masa, kuma ganin sun ga kokarin da yake yi ɗaya daga cikin su ya harbe shi da ita wannan bindiga, kuma motar ta je ta fadi inda wasu daga cikin fasinjoji guda biyu suka samu raunuka, kuma an dauke su an kai su asibiti na General Hospital da ke cikin birnin Katsina. Babu wani wanda aka dauka a daya rahoton da muka samu da binciken da muka gudanar daga cikin wannan mota. Sauran fasinjoji wanda aka bari a cikin motar na waɗanda mata ne sun yi mana jawabi cewa lallai barayin nan sun musu fashe da makami sun karɓa musu wayoyi da kuɗaɗen su. Wannan shine rahoton da muka samu.
Ko wato basu kada su sun tafi da su daji ba sai dai suka anshi abubuwan hannun su.
Ai da sun yi wannan lallai tunda jami'an ƴan sanda da na sojoji sun je wannan wuri, kuma lallai da za su bi duk inda suka bi domin su kwato waɗannan mutane. To amma zuwan da suka yi kuma suka tarar da cewa watakila sun samu labarin cewa ga jami'an tsaro nan suka arshe a dakare.
Tabajen kakakin rundunar ƴan sanda kenan ta jihar Katsina SP Gambo Isa. Bayan nan a dai yankin na Jibbiya an sami makamancin ta'addanci irin haka da rana, lamarin da ya haddasa dardar a zakatan direbobin da ke bin hanyar. Ga kalaman da ke fitowa idan sun doshi juna za su wuce.
Waya hanye ya direba ya can bayan ne ba ce barayi ne wai na.
An kai harhare a sassa daban-daban a arewacin kasar har da dutsen Zuba da ke bayan garin Abuja. Dai an kai hari a inda shingen jami'an tsaro yake. Waɗannan lamurra da suka jibanci rashin tsaro ya sanya 'yan majalisar ƙasa suka fara tuntuɓar juna bisa tunanin ba da wa'adin makonni 6 ga mahukuntan ƙasa da a kawo tsaro da kwanciyar hankali. To amma abin bai kai ga gabatar da wani ƙuduri ba. Hakan ya sa 'yan jam'iyyar adawa suka fusata, kana suka fice daga cikin majalisar suna bayyana ra'ayinsu cikin waƙa kamar haka. A wani muhimmin lamari ne na saba da rashin samun daidaituwa tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar malaman jami'o'i wato ASU. Kungiyar kwadago ta ƙasa NLC ta yi zanga-zanga na kwana uku cikin lumana mai tasiri don yin kira ga gwamnatin tarayya da ta kawo ƙarshen takaddama da ke tsakaninta da kungiyar ASU don a buɗe jami'o'i ɗalibai su koma makaranta. A can Abuja ga abin da kungiyar suke cewa.
We shall always fight for life.
You don't do. Federal government, you don't do.
Mataki da aka dauka domin mutane ne su saki 'yan Najeriya akan cewa ba wai ba kungiyar kwadugo ta gaza ba ne, a'a muna da mutanen muna da yadda za mu wannan abin, kuma mun yi shi ta bayan fage domin gwamnati bai fahimta cewa ya kamata a bi doka da wanda aka cewa an gama wannan abin cikin lumana cikin zaman lafiya kuma ya rabu su ko mutane duk yaran da bai yi makaranta ba mun san illar abin da ake kira kan ta da yau yau sai ta yi kuma kana san cewa ba su makaranta ba so irin su muke so mu dinga haifa kuma muna karawa ga profesor da muke da shi ai ba abin da muke fata bace ne saboda haka wannan majalisa wakilan mu na kasa ina ganin sakonku kowa ya ji shi ba tare da rashin fahimta ba abin da muke bukata yanzu shine ai aikin gaggawa domin a bude ma ba wayannan makarantu yaran mu su koma makaranta kuma a ga cewa wannan abu ne wanda ya kamata a bashi muhimmanci a bashi fifiko a bashi priority wata biyar yara suna gida babu dalili saboda haka ya kamata a sani cewa a demokradiyya ba dole ne shugabannin mu dukan mu idan har shugaba ba zai ci dukan wanda yake shugabanci ba to ba demokradiyya bane mulkin kama ga yare saboda haka muna so wannan sanfu da muke kawo gwamnatin tarayya ta ji majalisa ta ji a yi gaggawa a cewa an shawo kan wannan matsalar don ba su ba da lokaci wanda idan ba a yi ba zamu yaji aiki na kasa ga baki da kwana uku kuma wannan zanga-zanga har yanzu da kwana uku nan gaba kuma idan har bai yi ba wannan muna iya zama kungiyar shugabanni mu dauki mataki na gaba muna fata ba za mu kai wannan yanayi ba za a samu matsala a cikin wannan rudani ne muna fatan cewa za a samu mafita kuma shugabannin mu za su dauki wannan abin da muhimmanci
Wani muhimmin labari a makon jiya shine hukuncin da babbar kotun jihar Kano ta yanke na yin kisa ta hanyar rataya ga shugaban makarantar da ya kashe dalibarsa Hanifa can a farkon wannan shekara. Mahaifinta ya bayyana gamsuwa game da hukuncin da aka yanke.
Sunana Abubakar Abdulsalani ne mahaifin Hanifa. Babu nan ce kotu sai godiya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dama tun daga ranar farko har zuwa yau ban taba tunanin cewa ba za a mana adalci ba. To Allah ya tabbata an adalci babu nan ce jama'a sai godiya. Da addu'o'i na jama'a. Mun gode Allah saka kwa da alkhairi.
Kazalika mahaifiyar ga abin da tace.
Alhamdulillah.
Dan farko gwamna Gwamduje na jihar Kano ya sha alwashin zai sa hannu a duk wani hukuncin da aka yanke wa shi wannan mutum da ya kashe dalibarsa. Sanshaib Malumfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Malumfashi, to yanzu kuma sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Wata cibiyar horar da ƙwallon ƙafa ta duniya da ke da mazauninta a Dubai ta tsara gudanar da wani sansani a tsaye na wannan bazara a Najeriya. Tare da manufar karfafawa matasa masu tasowa ta haujin ta maula cibiyar ta yoshi wadda ke kokarin zakulo matasa masu baiwa da hazaka tare da zimmar karfafa musu gwiwa su sami madogara a rayuwa ta kammala shirye-shiryen su masu sansanin atisayen ne a Abuja babban birnin Najeriya daga ranar 13 zuwa 27 ga watan nan na Agusta atisayen zai sami halartar hazakan yan wasan Najeriya daga yan shekara 14 zuwa 18 da haihuwa wanda kuma ake sa ran sansanin zai samar musu dama mai tarin yawa da ta hada da inganta rayuwarsu ta haujin kwallon kafa sada su da kungiyar kwallon kafar Turai da kuma jami'an kasuwancin yan wasa wanda ya asasa cibiyar Ahmad Gaidam ya ce an tanadi ingantattun kayayyakin aikin horar da kwallon kafa a sansanin da za a gudanar haka kuma yake za a hada da wani taron fadakarwa ga yan wasa har ma da iyayensu domin wayar musu da kai na kauce ma jami'an kasuwancin yan wasa na bogi da kuma yan damfara Gaidam ya ce za a kuma gudanar da wata kwarya-kwaryar gasar kwallon kafa a ƙarshen sansanin inda zakarun gasar za su sami kofi da wasu kyautuka masu yawa a yayin da kuma za a ba su damar kasancewa membobin cibiyar ta horar da kwallon kafa ta yoshi. Dubun dubatar jama'a ne suka taru a birnin London a yau Litinin domin bikin nasarar da kungiyar kwallon kafar mata ta Ingila ta samu na lashe babban kofin gasar kwallon kafar mata karon farko a tarihi. A jiya Lahadi kasar ta Ingila ta doke da dadiyar babbar abokin adawar ta wato kasar Jamus da ci 2-1 a wasan karshe ta gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Turai ta mata ta bana. Dan wasan na Ingila sun bayyana a saman dandamali a gaban dubban jama'ar da suka taru a dandalin Trafalgar inda mai horar da su Serena Wegman ta daga kofin gasar da suka lashe lamarin da ya sa dandalin barkewa da sowa da waƙe-waƙen murna. Wannan ne karon farko da Ingila din ta lashe kofin gasar a tarihi. Kuma shine ma kofin gasar mata na farko da ta taba lashewa bayan da ta doke kasar Jamus wadda ta fi kowace kasa tarihin nasara a gasar wadda ta lashe kofin har sau 8 a tarihi. Kungiyar kwallon kafar Bayern Munich ta kasar Jamus ta bayyana cewa ba ta da bukatar sayan ƴan wasan gaba a halin yanzu. Lamarin da ya kawo tarnaƙi ga yunkurin ɗan wasan Super Eagles na Nigeria Victor Osimhen na komawa kungiyar. An yi ta baza raɗe-raɗen da ke ta'allaka wa Osimhen da ke takale da kungiyar Napoli da komawa Bayern ɗin. A yayin da kuma ake cewa kungiyar na farautar ɗan wasan gaba da zai maye gurbin shahararren ɗan wasan ta Robert Lewandowski wanda ya koma Barcelona ta ƙasar Spain. To sai dai shugaban kungiyar ta Bayern Munich Oliver Kahn ya ce yanzu haka kungiyar ba ta da bukata da ƴan wasan gaba, kasancewar tana da wasu matasan ƴan wasa da kuma wasu zaratan ƴan wasan da za su iya cike duk wani gibi da ake ganin akwai a kungiyar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Madalla, an gaishe ka Murtala Faruk Sanyin na. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
A takaice, wata tsohuwar firaministan ƙasar Senegal ta faɗa a wani jawabi ta gidan talabijin jiya Litinin cewa jam'iyyar gamayya mai mulki ta su shugaba Macky Sall ta lashe yankunan gudanarwa 30 daga cikin 46 na ƙasar a zaben 'yan majalisar dokokin da aka gudanar ranar Lahadi. Aminata Traore ta ce hakan zai ba wa jam'iyyar ƙawancen da ke mulkin ƙasar ta yammacin Afirka samun wani ɗan rinjaye. An koma ci gaba da jigalar hatsi daga tashar jiragen ruwa na Odessa da ke Ukraine yau Litinin. Jirgin ruwan dakon kaya mai ɗauke da tutar saliyo mai suna Razoni shi ne na farko da ya tashi daga tashar jiragen ruwa ɗauke da masara ya nufi ƙasar Lebanon. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Turkiya ta fitar ta ce wasu jiragen ruwa da ba a tantance ba za su kuma tashi daga Ukraine. Shugaban gwamnatin mulkin sojan ƙasar Myanmar Min Aung Hlaing zai tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci a ƙasar da tsawon ƙarin watanni 6 kamar yadda kafar yaɗa labaran gwamnatin ƙasar ta bayyana a yau Litinin, inda ta bayyana cewa majalisar tsaron ƙasa ta gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta amince da ita. Da farko dai gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta kafa dokar ta ɓaci bayan ƙwace mulki daga zaɓaɓɓiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi a wani juyin mulki a watan Fabrairun bara. Mambobin majalisar tsaro baki ɗaya sun goyi bayan shawarar tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci ne wasu watanni 6, inji Global New Light of Myanmar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku je wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta tayani gabatar da shirin, sai Julie Leves Gresham da ta bada umarni, da injiniyar mu ta yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri, ma salam, mu kwana lafiya.